الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وجاءت قال تبتا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci ash-shaykhul imam أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو واندهي قباتا دكتي مقوان الله سبحانه وتعالى منغم أكراتو كسين متاشر مغانا واند مالا يقولو منا واتو أدعوهي واند أجي كافن سلما دكما نودي نودي ناصر wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan matashiyar magana wanda malam yace da ita at-taslim wato sallamewa bayan an gama karatu wato bayan an gama sallah an yi zaman tahiyya na karshe an yi tahiyya din an yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam an nemi tsari da dangin abubuwa guda hudu wanda hadisin Abu Huraira da hadisin na Aisha ya tabbatar sannan kuma za a yi addu'a da ɗaya daga cikin waɗannan wanda suka gabata ko guda biyu ko mutum ya ɗauki uku ko kuma ya shigo da waɗansu addu'o'insa abubuwan da ya zamanto ya sa a gaba yana so Allah tabaraka wa ta'ala ya cimma mai buri wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan at-taslim sallamewa saboda bayan an gama sallama bayan an gama sallah to sallamewa ake ku malam yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallama sallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman wato sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sallamewa a damarsa yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman wato hadde aga kyallun kundukukucin sa na dama hadde aga hasken kumcin shi na dama wadanda suke bangaren dama suke sallah a damar shi a damar limami a sahu na gaba to sai sun ga kundukukucin maliki alaihi salatu wassalamu na dama sannan kuma wa an yasarihi sannan kuma sai ya juya bangaren shi na hagu yace assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya kara tabbata a gare ku da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ma hatta yura bayadu khaddihi al-aysar wato hadde aga wato farin kundukukucin ma'aiki alaihi salatu wassalamu na hagu to wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake wannan ita ce nau'i na farko daga cikin anwa na sallama wanda sun tabbata a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda wannan nau'i al-imam muslim ya fitar da shi hadithin sa'ad ibn abi waqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce na kasance wato idan nayi sallah a bayan ma'aiki manzo Allah yana sallamewa har dai in ga kundukukucin sa bangaren dama haka yana sallamewa har dai mu ga kundukukucin sa bangaren hagu mun gane da kyau wa kana ahyanan yazilu fi taslimati alula wa barakatuhu wato a wadansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yazidu wa barakatuhu yana ƙara wato jumla ta wa barakatuhu a sallama ta farko a sallama ta farko ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah to a waɗansu lokutan ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin haka kamar yadda wa'il ibn hujr Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya rawaito mana haka kamar yadda al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya rawaito hakan din a cikin littafin sa As-Sunan wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wato maiki alaihi salatu wa salam ya kasance idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah adamasa iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum to wadansu lokutan yana takaitawa idan ya kallaci damasa yana takaitawa akan assalamu alaikum gane da kyau duk dama sallama wajen kala hudu ce kala ta farko ita ce wanda muka cika yawaita yin ta mun gane assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ta farko ce ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah sai ta uku wannan السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ngani da kyau wannan ita ma ta tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kuma ta hudu wanda ita ma ta tabbata a sunna sai dai akwai sabani na malamai wadan suna ganin cewa hadisi bai inganta ba wadan su kuma suna ganin cewa hadisi ne maqbul wanda shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana daga cikin malaman da suke ganin cewa hanyar ta inganta. Mun gane? Amma al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah Abu Baz Allah ji kansa da rahama cikin littafin sa to Fathul Ikhwan to yana ganin cewa sallama daya bata inganta ba. Mun gane? Shine cewa ahyanan a wadansu lokutan kuma kanu yusallimu taslimatan wahida. Maiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana sallamewa sallama guda daya tal yake. Yana yin sallama guda daya tilqa a wajihihi yana yin ta'assaytun huskar shi yamilu ila shiqqil aymani qalilan shay'an aw qalilan wato yana karkatawa zuwa ga bangaren sa na dama karkatawa kadan shine yana karkatawa shay'an karkatawa il kadan aw qalilan ko kuma yana karkatawa kadan wato yana cewa assalamu alaykum gane ku sai a huce gure muna da sallama guda hudu sallama ta farko tace wanda wannan dama ba za ka yi mutum magana akan ta ba saboda ta zama ita ce ruwan dare ga maduniya to sai sallama ta biyu wanda ina ga anan la'alla ina ga mun taba yinta ko so dai ne saboda kalkare kita mutare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah mun gane wannan ita ma ta tabbata a cikin sunan Abi Dawud sai kuma ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum mun gane da kyau ko sai kuma ta hudu assalamu alaikum to lokacin da zaka yi alaikum inda zaka yi sallama guda daya iya kafin da mimun su zaka kai su dama sauran duka zaka yi su kana kallon gabas ne assalamu alaikum mun gane ku wato shine abin da malamai suka faɗa to waɗannan su ne wato nau'i na sallama guda hudu wanda muke da sai zama tubawan Allah ko da dai a cikin sallah ta farilla baka samu ba kai baje kolin waɗannan sallamomi din to ya kamata a nafila ko cikin dare idan kai wannan sallamar kai wacce dan ya zama to dai ka saba kuma ya zama to idan masallaci din na ɗaliban ilimi ne wadanda sun fahimci cewa kowace sallama ana yi ba za a ce maka mallam ya rafka ne yayi wata kallar sallama to shikenan sai kai yanda ya dace din mun gane da kyau ku na'am wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu ala al-yamini wa an al-yamini wa al-shimal wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna yin nuni da hannayensu idan suka yi sallama idan za su yi sallama suna yin nuni da hannayensu dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mun gane eh kamar rigirgi ce da ai mun san malar rigirgi go ana shugaba nake ji wannan baluntan mace ne baluntan mace kade ho na yawa ma ni ho yawa to na fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gansu kowanne ya baje Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Faqala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace kai ma sha'anukum tushiruna bi aydikum ka annaha aznabu khaylin shumsin Fadala yace ya naga me yasa me ku kuna nuni da hannayenku kai ka ce su din jeloli ne na dawakai waɗanda suke masu wato hargitsi idan aka ce khailin shumsin sune dawakai waɗanda ba su da nutsuwa dawakan da suke mahaukatan dawakai wanda daga kagansu ka san suna cikin hargitsi ce to nake gani kowa daga cikin ku kaman ba shi da nutsuwa yana nuni da hannu kaman ya sha wani abu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba nutsuwa a cikin lamarin dan Allah ce idza sallama ahadukum idan kowanne ɗaya daga cikin ku zai sallame falyaltafit ila sahibihi ya waywaya zuwa ga dan uwansa abokin tafiyarsa shine juya wajen dama wala yumu bi yadihi amma ba zai yi nuni da hannunsa ba iya kawai waywayawa zai inda zaka yi sallama a dama assalamu alaikum sai ka waya ba sai ka nuna mishi hannu ba har ka je ka buje shi lau kuma da kai da shi rikici ya barki falamma sallaw ma'ahu aidan yayin da suka yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hallo dai lam yaf'alu zalika bis aikata hakan din ba wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da su inna ma yakfi ahadakum sani dai kadai ya ishi dayan ku ya ishi kowanne daya daga cikin ku an yada yadahu ya dora hannunsa ala fakhidhihi akan cinyarsa thumma yusallimu ala akhihi sannan yayi sallama ga dan uwansa man ala yaminihi wa shimalihi wanda yake damarsa da kuma wanda yake hagunsa mun gane da kyau to iyayen da ake yi dinna a yanzu haka ma'aiki ya karantar da sahabbai shine in zaka yi sallama ba buƙatar sai kai nuni da hannunka kai nuni da hannun dama bangaren dama kai nuni da hannun hagun bangaren hagu to wannan hadisi ne na Jabir ibn Samura wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi wanda a cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da su din yanda ake yin sallama zaka yi sallama ce guda biyu bangaren dama da bangaren hagu sai kuma hadisin Wa'il ibn Hujr wanda ita ma sallamar guda biyu ce amma akwai karin barakatuhu a tafarko sai kuma hadisi na uku wanda shi ma yana cikin sunan Abi Dawuda wanda shi ma za a takaita akan assalamu alaikum akan a sallama ta biyu a ta farko za a kai wa rahmatullah amma kuma a ta biyu za a takaita akan assalamu alaikum sai kuma sallama ta hudu ta karshe wanda ita ce mai sallah zai takaita akan assalamu alaikum sallama guda daya ake wanda ita ce wanda malamai sun yi sabani akan shin ta inganta ko bata inganta ba na'am wujubu salami ko sai kuma wajibcin yin sallama bayan an gama waɗannan abubuwan gabaki ɗaya wato sallamar da mutum zai yi a Albani yana bayyana maka cewa wajibi ce farilla ne dole ne sai ka yi ta ba kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa ba wajibi ba ce ita sallama ɗin to sun suna ganin in dai ka gama sallah to duk abin da zaka zo da shi wanda yake nuni akan ka gama sallah ba a cikin sallah kake babu da shi zaka yi shi irin ka gama tahiyya ka gama salati ka gama addu'o'in da kace da komai ruwa insha in ga yanda kyau ai wanda yake sallah baya zance ko to da kace me komai ruwa insha yana nuni akan ka gama sallah na'am to shine Albani yace ko alama ba haka ba wajibi ne mutum ya sallama idan mutum ya yi wannan garajin ya ce mai komin ruwa insha kuma bai ce assalamu alaikum ba to sallar ta buruwa kun gane da kyau sai ya sake wata na'am وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما يكي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا فدا اتكين حديثنا علي بن ابي طالب wanda al-Imam Abu Dawud da wadansu daga cikin malamai suka fitar da shi a cikin littattafan su na sunna maiki alaihi salatu wassalam yace wa tahliluha at-taslim ya'ni salata wa tahliluha at-taslim wato hadisin Ali ibn Abi Talib maiki alaihi salatu wassalam yace miftahu salati ad-duhur wato mabudi na sallah abinda zai baka damar halaccin ka tafi kai sallah shine abduhur wato tsarki lokacin da mutum ba shi da alwala idan yana so zai yi ibadar sallah shine ya tafi yayi ne yayi alwala to bayan yayi alwala yanzu ya samu kile yanzu budewa zai ko wa tahrimuha at-takbir to abin da yake haramta yin abubuwan da suke sun halitta ga bawan Allah musulmi ya aikata su nazance da cin abinci da kallon wani bangare to lokacin da yayi kabbara ya haramta mai waɗannan duka gabaki da ba zai yi dance da wani ba ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba ba zai wawaya ba ya baiwa alƙibla baya da sauransu wa tahliluha at-taslim wato warwarewa wannan abin da wancan abin da ya haramta maka yanzu to halittawa ka dawo ka ci gaba da al'amuranka abin da yake halitta maka wato ci gaba da al'amuranka na baya wanda da kake yin su kuma wanda aka ce an haramta maka yin su idan ka shiga sallah ya halatta ka yi dance ya halatta ka ci abinci ya halatta ka sha abin sha ya halatta ka baiwa alƙibla baya shine at-taslim sallama lokacin da kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kana gama wannan in mutun da wanda Allah ta'ala ya sa yana da yawan cin goro abu laifi kawai dan dako goron shi dan kare a dan fara kes wani ce kai balan wane ba ka isa ji fara magu da kuke ce ina ji ya astaghfirullah lama anta salamu alayka salam mun gane ku to iya dai inda ba za ka yi magana ba shine lokacin da kana cikin sallah amma bayan ka sallabe to babu laifi za ka iya yin magana za ka iya dokar ruwa ka sha da ka iya wato dokan wani biskit kinka ko ta alawa kaza akwai wanda su kuma suna da kwayewan shan babbo yaci da girman shi aka amma in ka tsare shi ka ga da babbo uku ko da a jihu shi yara za ka yace ba ni da yara ne ta wace kawai kaya na nake sha to wani dattijo a can gida ana sallah sai ya ka sha halawa aka mishi magana cewa ni nake karatu sai ni hobi ne nake to ce tun da neman neman ke karatu ya ce a birnin shakaya na to lokacin ana sallar asham da azumi tarawihi da ake yi dattijo ne ya mayyanta shikenan wata mace ta zo za ta wuce sai ta ce baba wannan baba wane ce eh yata kina lafiya sai ka gaisa ce ta yi baba ana sallah kuma baba kuna kwance kuna huta sai mu yar gari ma bata samu ba kai bari tana babba to jini sai na zalla kawai sha alawo shi eh haka mun magana kuma ya ci ba shi yake karatu ba kunje shi shine an ce ba shi yake karatu ba ce shi to shi me zai tunda dai bai yi karatu to bare sa baki shi aiki shi ba now mun gane ya ani salata wato abin da yake nufi da tahliluha ita sallah din saboda can baya adala ya ce miftahu salati to amma da ke anan ya ce wa tahliluha at-taslim saboda bai kawo waccar gaba ta farko ba miftahu salati sai zaman to ya kawo shi anan miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha yani salata at-takbir wa tahliluha yani salata at-taslim mun gane da ke ko na'am al-khatima sai kuma rufewa mun zo ƙarshen littafi alhamdulillah na'am mala yace kullu ma taqaddama dukkan abin da ya gabata a baya min sifatihi salatihi sallallahu alaihi wa sallam na siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dukkan abin da ya gabata a baya tun daga wato istiqbalul ka'aba tun daga fuskantar Ka'aba na siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yastawi fihi ar-rijalu wan nisa'u, da maza da mata sun yi daidai da daidai a cikin shi. Duk abin da aka yi magana namiji ya yi shi a cikin sallah, to mutalabun ne ga mace ita ma ta yi shi. An nemi mace a wajen mace ita ma ta yi wannan abu, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, wato sani dai kadai mata wato shaqiqe ne na mazaji a bangaren abin da ya shafi hukunce hukunci. Sai dai in akwai wani nassi wanda ya zo ya togance su mata, ya keɓance mata daga hukuncin da ya shafi maza. Amma dai a asali umarni idan ya zo shi ya doki kan namiji, ya doki kan mace, ya shafi namiji, ya shafi mace, ya shafi maza, ya shafi mata. Walam yarid fi sunnati ma yaqtadi istithna' an-nisa'i min ba'd dhalik. Albani yace bai zo shi a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba abin da yake hukunta togancewa mata daga sashe daga cikin wato abubuwan da suka tabbata na siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Ba inda ya zo shi wanda aka togance mata aka ce banda mata a wannan bangaren. A ko'ina in ka ji an ce ga tsayuwa a sallah yanda ake tsayuwa, to da namiji da mace haka za su yi wannan tsayuwa. Yanda ake yin ruku'u da namiji da mace haka za su yi ruku'u. Yanda ake dagowa idan aka dago a jima da namiji da mace haka za su. Haka idan aka tafi sujada, yanda ake yin sujada, yanda namiji zai yi sujada, haka mace za ta yi sujada. Siffar da aka tafi siffanta ta yin sujada haka, haka tsakankanin sujadu guda biyu zama da ake yi, haka mace za ta yi. Haka bangaren abin da ya shafi karatuttuka, bangaren karatun Fatiha da sura, idan mace za ta yi sallah, yanda ma'aiki aka rawaito yana karantawa a sallan azhur ga iya surorin da yake karantawa al'asr, a maghriba, a isha'i, a subahi, to ita ma mace idan za ta yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam, to sai ta dauki irin wannan bangarorin ta karanta. Mun gane da kyau. To shine yace ba wani nassi wato ma yaqtadi istithna' an-nisa'i, abinda yake hukunta togancewa mata min ba'd dhalika, daga sashe daga cikin wadancan hukunce hukunce na siffar sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, walam yarid fi sunna, bai zo shi a sunna ta ma'aiki ba. Bal bari dai inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmaluhunna, wato haqiqa gamewar maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam da yace ku yi sallah kamar yadda ku ganni ina sallah, ya game har mata, ya shafi har mata. Dan haka kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da su Malik ibn Huwairith ce sallu kama ra'aytumuni usalli, kuma ya karantar da sahabbai yace inna ma sana'tu hadha li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati, hadithin Abu Hazim Salama ibn Dinar, wanda ya jiyo daga Sahal ibn Sa'd ne Sa'idi, yace na yi haka ne saboda ku koyi yanda nake yin sallah, kuma ku yi koyi da ni, to da haka kuma ku tafi ku karantar da ƴaƴan da matanku. Mun gane, kamar yadda ma'aiki ya gaya wa Malik ibn Huwairith yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, yace irji'u ila ahlikum fa'allimuhu wa sallu salata kaza fihi ni kaza wa salata kaza fihi ni kaza fa idha hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liyummakum aktharukum qur'ana ko akbarukum. Wato a cikin riwaya ta Bukhari wa liyummakum akbarukum, to sai Khalid ibn Mihran al-Hadha, ɗaya daga cikin marawaita hadisin kamar yadda yake cikin Sahih Muslim, sai ya ce wa kana mutaqaribaini fil qira'ati, sun kasance wato tagwayen juna ne a bangaren karatu, kusan gurinsu ɗaya a karatu, shi yasa manzo Allah ya ce to akbarukum, sai ya muku limanci. Amma in dai ɗaya ya fi ɗaya karatu, to wanda ya fi karatu shi ne babba. Mun gane da kyau. Wanda kuma aka fi shi karatu shi ne mai bi, ba za a ce shi ne karamu ba, la'alla ɗa ne da ma'ahi kuma ɗan shi ne mai karatu, yanzu za a ce to ma'ahi shi ne mai bi. Na'am. Wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai, wato wannan ita ce fatawa ta ibrahim an-nakhai, ibrahim ibn yazid ibn qais ibn al-aswad An-Nakhai Abu Imran Al-Kufi to ɗaya ne daga cikin manyan malaman sunna wannan malami Ibrahim An-Nakhai malamin Abu Hanifa ne kuma dalibi ne na Abdullahi dan Mas'ud yana yawan riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud a al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin Taqribu Tahdhib wato yace Ibnu wato yace wannan Ibrahim An-Nakhai yana daga cikin malaman da ashabul kutubis sita duka sun fitar da hadisi ta hanyar shi mun gane da kyau saboda tsika ne ya rasu hijira ta maiki alaihi salatu wassalam tana gomiya 96 to Ibrahim An-Nakhai Abu Imran Al-Khufi Abu Imran Al-Khufi yace taf'alul mar'atu fi salati kama yaf'alur rajul yace mace tana aikatawa a cikin sallata kamar yadda namiji yake aikatawa abinda mace take yi a cikin sallah tana yi namiji shi ma tana yi kamar yadda namiji yake yi mun gane da kyau taf'alul mar'atu fi salati mace tana aikatawa a cikin sallata kama yaf'alur rajulu kamar yadda namiji yake aikatawa da ita da shi san makalkal dun kunnan doki mun gane da kyau shaqaiqur rijal ne su da ma'an nisa wannan athar din أخرجه ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة شيفت دوانا أثبا. ابن أبي شيبة شيما ذكا قول مالني. أبو بكر ابن أبي شيبة أنا ديرك كما يما يما لما حديث. أبو بكر سننشي عبد الله. عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان المعروف بابن أبي شيبة. أتوينا ركت كما لما الإمام البخاري الإمام مسلم Abu Dawud da Sa'i Ibn Majah mun gane da kyau ya wanda bai fitar da hadisin shi ba cikin Ashabul Kutubi Sita a al-Imam Tirmidhi amma waɗannan littattafai guda biyar din sun fitar da hadisin shi Abu Bakar Ibn Abi Shayba ya rasu hijira ta maiki alayhi salatu wassalam tana 235 yana da littafin al-Musannaf Ibn Abi Shayba sannan kuma yana da littafin al-Musnad wato Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan athar na Ibrahim An-Nakhai da sanadi wanda yake ingatacce anhu daga Ibrahim An-Nakhai wa hadithun dimamil mar'ati fi sujudi wato hadithin da yake bayani dangane da cewa mace za ta dunkule a guri ɗaya idan ta tafi sujada ta yi sujada ta yankwane wa takunu munzawiyatan ta zamanto ta tattare a guri ɗaya mun bambatan munzawiyatan ta hade a guri ɗaya ta manne ta yankwane wa anna halaysat fi zalika kar rajuli wato haƙiƙa ita mace ba kamar namiji take ba a wajen sujada in ta ce ta baje irin na namiji zai iya yiwa wato iska ta fito daga addubaratta ta kubce mata mala yace mursalallahu hujjata fihi wato hadisi ne mursali babu hujja ba a kafa hujja da hadisi mursali kuma wato hadisi mursali a wajen malaman hadisi ba hujja da shi al-mursalu laysa hujjatan indana wa inda ulama'il hadith wato ina ga al-imam Shafi'i ko daga cikin dai malamai ne yake magana akan mursali yace mursali ba hujja bane a wajen mu sannan kuma laysa hujjatan inda ulama'i wato ahli al-athar wato wajen malamai ma'abuta hadith waɗanda suke sun san hadisi ba hujja bane mun gane sai zamanto al-mursal al-imam Shafi'i shi ya ce ba hujja bane amma za mu ga cewa al-imam Malik da al-imam Abu Hanifa da al-imam Ahmad a ɗaya daga cikin maganganun su daga cikin maganganun shi guda biyu ya ce hujja ne amma su ma ba sun yi itlaqin cewa hujja bane kai tsaye akwai marasil din da suka ce ana kafa hujja da su irin mursal na Sa'id ibn al-Musayyab waɗansu mursal na kibaru sahaba al-mursalul marfu'u bi tabi'i aw dhi kibarin aw saqadu rawin qad hakau ashharu hal awwal thumma al-hujjatu bihi ra'a al-a'immatu thalathatu wa radduhu al-aqwa wa qawlu al-akthari ka Shafi'i wa ahli ilm al-khabar wato haka Saudi ya faɗa sai mursali malaman hadisi sun yi magana uku akan menene hadisi mursali waɗansu daga cikin malamai suka ce shine tabi'i ya ce annabi ya ce Sa'id ibn al-Musayyab yace manzo Allah ya faɗa. Ibn Shihab bin Zuhri yace manzo Allah ya faɗa. Ibrahim An-Nakhai yace manzo Allah ya faɗa. Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais An-Nakhai yace manzo Allah ya faɗa. Al-Kama ibn Qais yace manzo Allah ya faɗa. Waɗannan dukkanin su tabi'ai ne. Akwai manya, akwai ƙanana. Irin su Al-Hasan al-Basri suce manzo Allah ya faɗa. Irin su Muhammad ibn Sirin suce manzo Allah ya faɗa. Waɗansu haka suka ce wannan shine mursali. Waɗansu kuma suka ce al-marfu'u bi tabi'i aw zi kibari. Ko kuma cikin tabi'an ma ba kowanne ba. Sai ƴan ajin alaji kan manya cikin tabi'an wanda sun kwan biyu irin su Sa'id ibn al-Musayyab, irin su Abu Salma ibn Abdurrahman ibn Auf, irin su Muhammad ibn al-Munkadir, irin su wato Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai, irin su Alqama ibn Waqas, irin su Alqama ibn Qais din, wannan dukkanin su manya-manya ne cikin tabi'ai. Waɗansu suka ce shi ne, waɗansu suka ce aw saka burawi, ko kuma a ce kawai marawaci ɗaya aka cire a ciki. Ta kawai na aka cire marawaci ɗaya an samu istadi na rawi, to wannan za a ce da shi mursali. Kada haka Suyuti ya ce amma a shaharu hal awwalu, maganar ta tafi kowace shahara ta ce magana ta farko shi ne al-marfu'u bi tabi'i. Tabi'i ya ce annabi ya ce wannan shi ne hadithi mursali. Anan kaga ashe fadar mai baikuniya da ya ce wa mursalun minhu sahabiyyu saqad, wannan malamai suka ce ba haka ya kamata ya ce, saboda in sahabi ne ya fadi hadithi matsalar shi ba shi da matsala dan sahabi ba sa ainin sahabi ba. Jahalatu sahabati la tadur, mun ga na ce sahabi kowa cikin sahabbai na ma'aiki adali ne, mutumin kirki ne, ana amsar maganar shi. Da haka in dai har ya tabbata maganar cewa sahabin ne aka cire, to hadisin ba shi da matsala. Mun gane shi yasa a ce tabi'i ya ce annabi ya ce, saboda wani hadisin da za a ga tabi'ai guda uku a cikin shi. Mun gane za a ga tabi'ai guda uku a cikin isnadi guda ɗaya, wannan ya juyo daga wannan, wannan ya juyo daga wannan, kamar yadda za a ga sahabi guda biyu ko guda uku a cikin hadisi guda ɗaya. To haka nan za ka samu tabi'ai guda uku, tabi'ai guda biyu duka a cikin isnadi guda ɗaya, wani ya juyo daga ɗaya. Mun gane. Wadan haka dai hadithi mursali ba a kafa hujja da shi, wannan shine ra'ayi wanda yake mai karfi, kamar yadda Imam Suyuti din yace waradduhul aqwa, wato fartin hadithi mursali da rashin yin aiki da shi shine ra'ayi wanda yake mafi karfi. Wa qaulul aktsari kuma ita ce magana da fatawa ta mafiya yawan malaman hadisi, ka Shafi'i wa ahli ilmi al-khabar, yace kamar Imam Shafi'i da kuma malaman hadisi. Kun gane. Wannan hadithi rawahu Abu Dawuda fil Marasil, wato al-Imam Abu Dawuda ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Marasil. An Yazid ibn Abi Habib, daga Yazid dan Abi Habib, wa huwa mukharrajun fi ad-da'ifa. To Albani yace wannan hadithin na cewa mace za ta dunkule a guri ɗaya ne idan ta yi sujada, ba za ta baje ba irin yanda namiji zai baje, saboda ita kafafanta masu sauƙin sakawa ne. Ce na yi takhariji din sa a cikin littafin silsila ad-da'ifa, sai a koma can, wato karkashin hadisi na 2652. Wa amma ma rawahu al-Imam Ahmad fi Masail ibnihi Abdullah anhu, wato amma abinda al-Imam Ahmad ya rawaito daga Masail na ɗansa Abdullah, wanda ya jiyo daga al-Imam Ahmad an ibn Umara, daga Abdullah dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'na fi ssalati, hakika Abdullahi dan Umar ya kasance yana umartar matan shi idan za su yi sallah wajen zama su yi zaman dare a cikin sallah irin wannan zama. Abdullahi dan Umar, wato kamar yanda shi wato dan Abdullahi dan Imam Ahmad Abdullahi ya rawaito daga wajen babansa, shi kuma babansa ya rawaito zuwa ga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana umartar matan shi idan tana sallah su yi zaman dare, kada su yi irin zama wanda yake ya gabata ambatan shi a baya. Mun gane da kyau. Al-Imam Al-Albani yace fala yasihu isnadu, isnadu wannan hadithin da inganta ba. Hadithin isnadu, hadithin da ya inganta shine hadithin na shi Abdullahi dan Abdullahi dan Umar, wanda yana cikin Sahih Bukhari, wanda shi Abdullahi dan Umar din shine yake yin zaman dare din idan yana sallah. Dan sa yace fa fa'altuhu ana yawma idin hadithu sunni, sai na yi nema irin dama ina cikin sallah in na zo zan zauna sai yin irin wannan dama yace a lokacin ne ina yaro dan bana bakwai bana hani Abdullahi ibn Umar sai ma shi ne Abdullahi dan Umar yace kada ka sake irin wannan dama fala innama sunnatus salati an tansiba rijlaka al-yumna wa tathniya al-yusra yace abin da yake sunna ta dama a cikin sallah shine ka kafa kafarka ta dama ka lankwasa kafarka ta hagu ka zauna akan ta ko ka fitar da ita yace da shi innaka taf'alu dhalika yace baba to kai kana yi yace eh inna rijlayya la tahmilani yace ni na yi nauyi ne kafafuwa na ba sa iya doka na shi yasa in nace in yi irin wannan kin zaman zan ƙara jijjata ne shi yasa nake yin irin wannan kin zaman din shi yasa ni ma larura ce ta sa amma dai a lokacin ina ya kai ina matashi dan bana bakwai ai bana irin wannan kin zaman din ka tambayi wanda suke yayinka da kuma abakan mu kai eh wannan daga bayani ne to wannan shine wanda ya tabbata yana cikin sunan Bukhari amma dai ya umarci iyalansa su yi irin wannan zama bai tabbata ba Albani yace li anna fihi Abdullah ibn Umar al-Umari saboda a cikin isnadin akwai Abdullah dan Umar al-Umari wa huwa da'ifun shi kuma mai rauni ne yana da rauni a wajen malaman hadisi sa yauwa akwai bukatar mutum sai yayi karatun hadisi dan daga an kawo maka hadisi aka rikita maka tunani shike aka ce gashi nan dai ai Bukhari ya kawo cikin at-tarikhul kabir eh ina mun gani gashi nan ko ba littafin bane wannan dai ka gani dan wata shekara da wata mabuga abka buga shi kale ka gani mabugar matanka a heshi a heka a gaje gaje haka ne kana da gaskiya to irin wannan in ya kawo maka ya dagula maka lissafi ka je karkace a shi abin kawai mutane tsaurara ce suke to amma inda zaka kallaci isnadin ashe isnadin a cike akwai al-mubdatu akwai al-mutaraddiyatu akwai an-naqihatu kai akwai ma ajiratus sabu'i sai da mun to in kai karatun hadisi sai ka ce to ai wannan rajul din da kai da yake ciki wannan isnadin tunda akwai wani a ciki ai ya tashi daga aiki la yutadu bi fulani wani ai da'ifi ne ko baka ce kazzab to kaga ai ba magana kuma wa rawal bukhari fi tarikh as-saghir wa to al-imam al-bukhari jabal al-hifz wato ya rawaito a cikin littafinsa at-tarikhus saghir saboda yana da kai at-tarikhul kabir yana da kuma at-tarikhus saghir ya rawaito safha ta 95 bi sanadin sahihin da sanadi wanda yake ingantacce an ummi darda'i daga ummu darda'a as-sughra wato saboda ummu darda'a akwai al-kubra akwai kuma as-sughra to al-kubra ita tunda wuri ta mutu ummu darda as-sughra ita ce wanda aka yi ta riwaya daga wajenta kuma tana riwaya daga wajen Abu Darda'i mun gane to ummu darda'i annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli wato haƙiƙa wannan baiwar Allah ta kasance tana zama a cikin sallata irin zaman da namiji yake haka take yin zama irin zaman da namiji yake yayi al-iftirash ko yayi at-tawarruk a zama na karshe ko yayi al-iftirash ko kuma yayi al-iqa'u al-ma'mur mun gane wato ko al-iqa'u wanda shari'a ta yadda da shi shine zama akan wato dindin yago wanda ya tabbata ana yin shi dakankanin sujudu guda biyu da kuma lokacin da mutum zai yi jisatul istiraha sai kuma al-iftirash wanda shi kuma ana yin sa dakankanin sujudu guda biyu da kuma zaman tahiya na farko aka ajirsatul istiraha ma ana yin sa to ta kasance tana yin zama a cikin sallata irin yanda namiji yake zama wa kanat faqihatan wato wannan baiwar Allah na na ummu darda'i as-sughra ta kasance babbar malama ce faqihiya ce ta fahimci abin da yake tafiya a cikin addini ta san komai ba a layin ce mata to kaga wannan athar na ummu darda wanda yana cikin at-tarikhus saghir na al-imam bukhari yana tabbatar mana da cewa mace ba ta da wata kalan zama ba ta da wani siffar kalan zama a cikin sallah sawan ta farilla ko ta nafila face dai zaman da namiji yake iya adadin zaman da maza suke yi shine iya adadin zaman da mata suke yi wanda bai halitta ba namiji haka nan bai halitta mace ba tai amma duk zaman da ya halitta namiji a cikin sallah to ya halitta mace tai mun gane na'am وهذا آخر ما تيسر جمعه الباني يتي وانا شيني كارشان أبن تترى وشي سوقك عقليني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم وتوتكين صفر صلى تما أيكي صلى الله عليه وسلم تندق فقر الله أكبر هل يزوى سلم وأرجو الله تعالى الباني يتي إنا كونر الله سبحانه وتعالى ina fatan Allah tabaaraka wa ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wato ya sanya wannan littafi na sifatu salatin nabi ya zamanto nayi shi ne kebance saboda neman yardar Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai ba saboda neman yabo a wajen mutane ba ba saboda neman guri a wajen mutane ba ba saboda a ce ni na san ilimin hadisi ba ba saboda wani abu da na duniya nayi shi ne saboda neman wato kusanci a wajen Allah madaukake sarki kuma ga kaga ku alhamdulillah littafin nan mallan yayi shi kusan yanzu da yin shi ya fi shekara 30 da yin shi Allah akalli ya kai wajen shekara 40 da fara shi da gama shi sai kuma jare-jare da aji saboda ka san malami a kullum yana ƙara bincike lokacin da za a sake buga littafin to sai a ce mai akwai wadansu jare-jare da yake bukata zai ko babu shikenan in akwai wadansu hadisi da ya ci karo da su wanda suke sun ko wanda ya kawo a cikin wani babu inganci to sai ya cire wanda ya kawo a cikin wannan babu a waccan daba din a waccan mabuga din shikenan sai ya saka wannan idan aka yi wannan bugo din sai ga waɗansu hadisai sun fito wanda babu su a wancan kuma akwai waɗansu hadisai a wancan bugon wanda babu su a wannan saboda an ƙara samun ci gaba to albani iya rayuwarsa kenan abubuwan da ya tai kusan shekara 60 da wani abu yana yi wa addini na musulunci hidima ta bangaren sunna ta maiki hadisai dare da rana ba safiya ba mareci da kowane lokaci cikin aiki ake hata kai ta kawo ma a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ina ga kusan sauran shekara 6 ko wani abu zai koma ga Allah zaman to din waɗansu a ziyara da za a kai mai duka ya rufe amsal bakuncin masu dawowa bakuta wajen shi kawai ya killace kanshi saboda famar da yake shine ayyukan da ya dako yi wa addini na musulunci bangaren sunna aikin da ya dako a ce ya samu ya kammala kafin ya koma inda ya dace mun gane da kyau kafin ya rusa sai da ya zama to kusan dai a littattafai na duniya na hadisi kai albani ya yi aiki ba wallahi albani ya yi aiki a wannan zamanin samun irin shi wanda zai ɗauki wannan shekaru mai tsawo yana yi wa addini na musulunci hidima sai yana ɗan shekara 20 da wani ya fara aikin hadisi kuma ya kai shekara 80 da wani abu a duniya akwai alhamdulillah rayuwa ta yi kyau yanzu wanda za ka ga ya fito karatu bai wuce sati ɗaya ba ko sati biyu a gurin albani yana karatu da zai ce albani ya yi kuskure a nan ya yi kaza albani ba malamin hadisi ba ne kai ka san aya ciki babu adalci daga idan kismatu nubiza wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wani inda zai shekara 100 yana karatun to ba zai karatun shekara 10 na albani ba saboda albani ya san abin da yake kuma ya san muhimmancin lokaci shi albani ya san muhimmancin lokaci ba irin mu bane ya san muhimmancin lokaci kuma ya san littattafan da zai karanta kuma ya san yanda ya kamata a ce yayi amfani da su ba irin mu bane wanda yanzu mun san muhimmancin lokaci sai san mu tattaki malamai wa hadiyan ila sunnati nabiyyi rahufir rahim sannan kuma wato ina roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya wannan littafin na ya zamanto mai shiryar da bayin Allah ne zuwa ga sunna ta annabin Allah ar-raufi wanda yake mai tausayi ga al'ummarsa ar-rahimi wanda yake mai jin kai ga al'ummarsa ma yake alaihi salatu wassalam wato shine raufur rahim mun gane kaman da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba karshe karshen ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to kuma ya tabbata cikin wato sahihu muslim hadithin abu musa al-ash'ari ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa qad sammani raufan rahiman, Allah ta'ala ya ambace ni rauf rahim, wato mai tausasawa ga al'ummarsa. Ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkan abin da zai zamanto mai sanani ne ga al'ummarsa, to yana kaffa da shi, baya son wannan abin, duk abin da zai shigar da al'ummarsa cikin hatsaniya da wahala to baya san shi, azizun alaihi. Sannan kuma harisun alaikum, mai tsananin kwadayi ne akan shiriyar ku. Bil mu'minina raufur rahimun, mai tausayi ne da jin kai ga bayin Allah waɗanda suke mu'mini. Haka ma'aiki yake, an gane da kyau. Wa subhanallahi wa bihamdi, wato sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma ina cuɗanya wannan tasbihi da yabon Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wato sarki ya tabbata a gare ka Allahumma ya Allah, wa bihamdik, wato ina yin yabo ne da yabanka, ashhadu an la ilaha illa anta, ina tabbatarwa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai kai kadai, astaghfiruka wa atubu ilayka, ina neman gafararka cikin abubuwan da na aikata na laifi, wa atubu ilayka kuma ina komawa zuwa gare ka ta hanyar aikata ayyuka na alkhairai, saboda a kankare mun ayyuka na wanda suke na kishin alkhairai. Saboda Allah ta'ala ce innal hasanati yudhibuna sayyi'at wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, wato ka biye wa mummunan aiki da ka aikata da kyakkyawan aiki, to wannan kyakkyawan aikin za ta goge wannan mummunar da ka aikata. Lokacin da bawan Allah musulmi ya gama surutu, ya gama bayani, haka gane da kyau ko? Shi kenan daga ƙarshe sai ya rufe da subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, ana ce mata kafaratul majlis, wato duk abin da ya gudana na kuskuren harshe a wannan mazauni naka Allah ta'ala ya gafarta maka shi, saboda ka rufe da kafaratul majlis. Hadisin Abu Barza wanda yana cikin wato as-sunan ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam a ƙarshen rayuwarsa duk zaman da ya yi yana rufe shi da subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. To haka kuma Albani shi ma saboda koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam, bayan ya shigo mana da gwalagwalai na hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya binciko mana su ne cikin mi'atul kutub, wato littattafai ɗariruwa, ba wai ɗari ɗaya ba ma, ɗariruwa, sai kuma ya rufe da wannan gwalagwaliyar addu'a nan, subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah ka yi salati ga jakadanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa ala ali Muhammad, ya Allah ka yi salati ga alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa barik ala Muhammad, ya Allah ka ƙara sanya albarka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam, wa ala ali Muhammadin, ya Allah ka ƙara sanya albarka ga alayen ma'aiki alaihi salatu wassalam, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim, wato kamar yadda ka yi salati ka sanya albarka ga bawanka annabinka badaɗinka annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa ali Ibrahim, sannan kuma ka sanya albarka ka yi salati ga iyalan gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, innaka hamidun majid, lalle haƙiƙa kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne hamid, kai ne abun yabo a cikin ayyukansa gabaki ɗaya, ba wani aikinka wanda baka cancanci yabo a cikin wannan aikin ba. Sannan kuma majidun, Allah kai ne mai girma kan dukkan wani mai girma, duk wani mai girma to ƙasa yake da kai, a ƙarƙashin kulawarka da kariyarka yake wannan mai girma ɗin. Wannan shi ne ƙarshen littafin nan, abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tarayya a cikin lada, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Waɗannan mas'aloli masu albarka masu daraja wanda muka karanta tun daga farkon littafin nan har ya zuwa ƙarshen shi, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu damar ikon yin aiki da su. Allah ta'ala ya fahimtar da mu addini na musulunci da tabarau na magabata na ƙwarai, sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, da tabi'ai da atba'u tabi'ina, abinda ya shafi sallah din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna yin ta a daidai kamar yadda muka karanta a cikin littafin nan lalle duk wanda ya karanci wannan littafin kuma ya tsaya mai fahimta mai kyau kuma ya zama to ya dora sallar shi akan tsarin da littafin nan ya zo da shi insha Allah ana sawa a ran sallar da yake irin sallah ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan malami wanda ya littafin nan albani dan uwa Allah ji kansa da rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya haskaka makuncinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mai kusanci a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ya doki shekaru ya karar da rayuwar shi wajen yi wa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam hidima sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam hidima Allah ya tashe shi gobe a jama'ar ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da jannatul firdaus al'a'la Allah tabaraka wa ta'ala ya jikan malamai na musulunci gabaki daya dukkan waɗanda suka yi wa musulunci hidima ta bangaren abin da ya shafi rubutu ne ko karantarwa ne ko shawara ce Allah ta'ala ya jikan su da rahama malamanmu waɗanda suke da rai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawaita musu kwanaki wajen yi wa Allah ta'ala biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu kusakuransu kuma mu ma da muke dare Allah ya gafarta mana kusakuranmu idan ta mu ta zo cikawa Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك